الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يو دا ربا 20 دا ترغوتا زرقي دا هجراتنا عبودة تجيب دو دا 40 دا بير وان دا يداتي دا biyar ga watan shida miladiya tana da 2024. Za mu shiga darasin sira a littafin ashifa bi tarihi huƙuƙin Mustafa na alƙabi iyad. Qala al-mu'allim rahimahullahu ta'ala: allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an mubarakan. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في تفسير غريب هذا الحديث ومشكله. ايش wannan fasali zai karantar da mu abubuwan da suke bakin kalmomi a wannan hadisin da kuma mushkili mushkila na kalmomi. A kalmomin akwai bakin kalmomi tunda sifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalla dalla irgo. To akwai kalmomin da suke baki a cikin wannan fasalin, sannan kuma akwai kalmomin da suke da mushkila. To duk yana so zai fassara su, zai bayyana su, zai warware su. Shi ne ainihin wannan fasalin abin da ya kunsa. Zai bi kalmomin ɗaya bayan ɗaya. Ya ce ƙauluhu al-mushazzab, faɗin shi da ya ce al-mushazzab a cikin ainihin hadisin, ai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqsaru minal mushazzab, ko ya ce shi ne mafi gajarta daga mushazzab. To meye ma'anan kalmar mushazzab din? Ya ce ai yana nufin alba'inu tul fi nahafa, wanda ya kwaikwaye wajen tsayi kuma cikin rama. A ce ramamme ne kuma mai tsayi. To manzo Allah ba haka yake ba. Yawwa, ka san shi kanshi tsayi yana bayyana ne in an rame. Yanzu misali mutum mai jiki ko yana da tsayi-tsayin ba zai bayyana ba, amma idan ramamme ne ko bai kai tsaye ba sai ga shi gashi nan ya zamo ainihin ɗan tsuda ka gashi nan ko mai tsayi. To manzo Allah ainihin sifan shi ba mushazzab ba ne, ba dogo ne sannan ramamme ba. Duk da ya ce ila tuli a karamu, ko wa huwa mislu qawlihi fil hadisi al-akhar, yace wannan shi ne misalin faɗin shi a cikin wani hadisi da ya ce laisa bitawilin mugaddad mumaggad. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laisa bai zama bitawili mai tsayi al-mumaggad wanda ya zama zankalakoki ba. Ka san Hausa suna cewa zankalakoki, za a ga shi dogo in ya shiga cikin jama'a ma kanshi ake fara hangowa. To manzo Allah ba irin wannan bane. To kaga wannan hadisin ya dace da wannan hadisin na ainihin al-mushazzab. Sannan abu na biyu, wa sha'arun rajilu, da yake manzo Allah rajilar sha'ari ba ya faɗi haka cikin wancan hadisin ba. To menene ainihin ash-sha'arun rajilu din da yake rajilar sha'ari? Yake ash-sha'arun rajilu, rajilu allazi, shi ne gashin da ka annahu, idan ka kalle shi sai ka ce mushida, an taje shi ne, an sa talge shi, an taje shi. Fatakassara, sai ya ɗan lankwasa ƙalilan kaɗan. Sannan laisa bisafiƙin, ba yalala ba ne, wala ja'adin, ba kuma mai ƙarangiya ba ne. To irin gashin manzo Allah kenan. Koyaushe za a gashin kamar an taje kuma sai ya ɗan kwanta haka, bai yi irin gashin nan yalala haka ba, ba kuma irin gashi mai ƙarangiya ba. To haka gashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake. Sannan kalman wal aqiqatu a can ai ya ce idza amenene in tafarraqat aqiqatuhu, ko idan aqiqan sa ya rabu. Menene aqiqa din? Yace sha'arur rasi, gashin kai shine aqiqa a wancan ainihin kalmomin. Arada yana nufin in farakat, idan gashin kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci gashin kan annabi za ga yana rabuwa, wani lokaci kuma za ga shi kamar a kitse a hade. To idan ya rabu da kanshi min zati nafsi, ya ta kanta idan ta rabu, to faraka manzo Allah yana raba ta, ma'ana yana barinta a rabe din, baya kamawa ya hada. Wa illa idan ku gashin bai rabu da kanshi ba, bata rabu da kanta ba, taraka yana barinta ma'qusatan, abar kitsawa. Ma'ana in gashin ta hadu zai bata, idan ta rabu da kanta za ta rabu. In ka manzo Allah gashin shi a rabe, gashin ne yake rabuwa da kanshi. Wani lokaci kuma yana hade baya raba shi sai ya bar shi. to shine ma'anan wancan da yake in tafarraqat haqiqatu din
na'am
sannan yace wayruwa haqiqatu haqisatu arwayto qul haqiqatu din arwayto da kalmar haqisatu wa azharul lawn da yace can ba yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azharul lawn ba to me azharul lawn din sai yace ainayi ruhu mai hasken launi ne kalan manzo Allah mai haske ne ba mai duhu bane wakila amma an samu wani kauli aka ce azharu abinda yake nufi da azharu din na hasanin shine kyakkyawa mai kyau ne ma'ana kalan manzo Allah kyakkyawa ne wa minhu daga nan ne aka dauko zaharatul hayati dunya azinatuha azinatu hayati dunya kenan dukkan rayuwar duniya
na'am
wa hadha to wannan fa kama qala fil hadisi kaman yadda ya fadi ne a cikin hadisi al-akhar wani hadisi yace laysa bil abyadil amhaqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam be zamo bil abyadi fari al-amhaqi wanda yake salba in aka ce fari in aka ce amhaqi shine fari tsantsan fari wala bil adami kuma be zamo jajir ba wal amhaq to menene amhaq menene adam ne yace wal amhaq huwa nasiul bayad shine tsantsan fari wanda babu cudanya jiki wal adam adam kuma shine al asmarul launi mai jan launi kaga wani ai za a ce jan fata ne wani a ce farar fata ne to manzo Allah shi ba fari sol bane ba kuma jajir bane to wannan hadisin wa mislu kwatan kwacin shi ne ma fil hadisil akhar a wani hadisi daban da yake sifan da manzo Allah yace abyadu mushrabun kaga yazo daidai da wannan yace manzo Allah abyadu shi fari ne amma mushrabun fari nashi abin shayarwa da ja ai yana nufin fihi humratun shi fari ne amma ko farin nashi akwai ja a jiki an shayar da farin da ja to wannan shine ma'anan laysa bil abyadil amhaq wal hajibul azajju can ba yace azajjul hawajibi ba to menene ainihin hajib al azajj yace shi al azajj din shine al muqawwas wato gira gashin giran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace azajj ne to me ma'anan azajj din shine yace al muqawwas wanda yayi ainihin baka ma'ana gashin giran shi ba wai a miƙe yake ba ya dan kwanta yayi baka haka sannan kuma a dawil mai tsayi ne ba wai dan gajere bane giran alwafiru sharifu mai cikakken gashi to wannan duk kalman al-azajju ya kunshi wannan al-muqawwasu al-dawilu alwafiru sharif shi yake cewa al-azajj to wal aqna kalman al-aqna da yake aqnan irni ne ba ya fadi haka ba to kalman al-aqna din shine as-sa'ilul anfi mai goran hanci al-murtafi wasadu wanda tsakiyan shi ya daukaka can ai in ka lura ya ce manzo Allah aqnal irnini mai daukaka mai ainihin goran karan hanci ne sai yace waya sibu man lam yata'ammalhu ashammu kaga ya amfani da kalma biyu aqna ya tabbatar da shi ga manzo Allah ashammu kuma ya kore yace amma ko mutumin da bai tsaya ya lura ba zai zaci ashammu din ne to menene aqna menene ashammu shine zai fassara mana yace wal aqna shi aqna shine as-sa'ilul anfi mai goran hanci ma'ana hancin ba wai dogo bane za ka ga ya kwanto ya zama kaman gora sannan kuma al-murtafi wasaduhu za ka ga tsakiya da ya taho tsakiyan ya dan daga kadan wannan shine aqna wal ashammu idan aka ce ashammu kuma ad-dawilul qasbatil anfi mai tsawon ainihin karan hanci wanda za ka karan hanci ya tsayi haka wannan shine ashammu to ka manzo Allah aqna ne ba ashammu bane wal qaranu da yake ainihin min gairi qaranin bainahuma ba ya fadi haka da ya fadi giran sai yace min gairi qaranin bainahuma ba to menene al qaran din yace wal qaran abinda yake nufi da qaran ittisalu sha'ril hajibaini saduwan gashin giran guda biyu ma'ana da yace gashin giran shi dogo ne mai cikakken gashi ne min gairi qaranin bainahuma bai hadu tsakanin su ma'ana giran saboda tsayin bai zo ya hadu ba a raben yake amma kuma mai tsayi shine ma'anan alqaranu anan wa biduhu kishiyan qaranu kuma ana ce mishi albalaju wa waka fi hadisi ummi mabad amma ya auku a cikin hadisi ummu mabad fa wasfu bil qarani sifanta shi da qaran kaga dama ya ce zai kama bakin kalmomi da kuma mushkila anan gashi
yace min gairi karanin bainahuma sannan ummu ma'bad wanda ake karban hadisin sifan manzo Allah wajenta wanda ake ganin tana daya daga cikin wanda ta kura wa manzo Allah ido ta kalle shi to ita kuma tana sifan ta shi da karan din kaga akwai mushkila ce na'am
san an kore nan
yauwa eh nan kuma an tabbatar saboda duka kaga yana wurwure ma mushkila ne saboda karka ji a can ka gani kuma gashi anan ka karanta to duk yazo kowanne an fada mene wal ad'aju kalman ainihin ad'aju kuma shine me aha ashhadu tuwadil hadaqati idan aka ce manzo Allah ad'aja ne to yana nufin shadidu mai tsananin sawadi bakin alhadaqati kwarayen ido a tsakiyar ido ba akwai baki ba to wannan bakin da manzo Allah baki ne wuluk ba alaman wani ainihin hakiya hakiya ko wani yana ko wani abu a cikin baki ne wuluk shine al'adaj wa bin hadisi al-akhar a cikin wani hadisi da ban kuma zaka ji ya ce ashkalul aini wa asjarul aini duk zaka ji ya zo to in ka ji wannan wa huwa shine allazi fi bayadiha humratun bayan tsakiyar bakin baki kirin ne sannan a cikin farin kuma zaka ga akwai ja alama na ja a cikin wannan farin shine ma'anan ainihin ashkalul aini shine ma'anan asjarul aini wabali'u kalman bali'u da yake bali'ul fami a can ba yake bali'ul fami ba yana nufin alwasi mai yalwa ne bakin manzo Allah mai yalwa ne ba wai tsagan dan karami bane washanabu kalman ashanabu da yake shi ashinabu ne menene ainihin shanab din yace raunaqul asnani shine kyawun haƙori wa ma'uha da kuma kyan ruwan haƙori din idan mutum ya dai murmushi zaka ga haƙorin yana kyalli kaman an zuba ainihin ruwa a ciki kuma zaka ga haƙorin yana kayatarwa yana da kyau to shine shanab wakila amma an samu wani kauli suka ce riqatuha wa tahzizun fiha watahazizun ko
watahazizun
haka yasa muku
watahazizun
watahazizun fiha wato riqatuha sirirtan hakorin watahazizun da kuma zane fiha a cikin hakorin kamar yujal kamar inda ake samu fi asnani shababi a hakwarai na ainihin samari shi yake nufi da ainihin kalmar shalab kaga an samu kauli biyu kenan to wal falaj kalman falaj da yake mufallijul asnani ba yazo a can ba mufallijul asnani to menene kalman falaj din yace farqun rabewa ne baina sanaya tsakanin ushiriya ma'ana hakuri manzo Allah tsakanin ushiriyar nashi za ga ararrabe yake hakwaran ba wai kubba hade suke ba shine ma'anan mufallijul asnani wa daqiqul masrubati can da yace daqiqul masrubati me yake nufi yace khaytun wani zane ne a shari na gashi zaka ga kamar an sa ruda an zana allazi wanda baina sadil wa surrati yake tsakanin kirjin shi zuwa cibiya ma'ana akwai wani gashi daga kirjin manzo Allah ya saun ko zuwa kirji zuwa cibiya wanda wannan gashin zaka ganshi kamar zane ne aka zana santa aka gashin ya sauko to manzo Allah yana da irin wannan ainihin gashin badinun da yace can ba yake manzo Allah badin ne ba me ma'anan badin yana nufin zulahamin shi ma abocin nama ne ba ramamme bane manzo Allah ba wai ramamme kashi da rai bane a duk inda kai zaga tip 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 naman shi a dai ke shine ma'anan badin ba kuma yana nufin wai mai kiba bane wa mutamasikun da yace kuma shi mutamasik ne ai yana nufin mu'tajilul khalqi mai madaidaicin halitta ne yumsiku ba'dahu ba'dan wanda za ga naman jiki sashi shi yana rike sashi ba za a ce mutum daurare ne ba mai sakakken jiki bane to manzo Allah haka yake za ka ganshi madaidaici ba za ka ce marqato ba za kuma ka ce war siriri ba kuma za ga naman jikin shi din a hade yake ba a sake yake ba shi ake cewa ainihin mutamasikun misul qawlihi fil hadithil akhar kwatan kwacin fadin shi da ya fadi a wani hadisi yace lam yakun bil mudahami wala bil mukalsami ai abin da yake nufi da wayannan kalmomin laysa bi mustarqil lahami mudahami yana nufin bai zama mai sakakken nama ba ana cewa wani mai sakakken jiki ne wani luti ne ba to manzo Allah ba irin wannan mai sakakken nama bane wal mukalsam kuma abin da ake nufi da shi alqasiru zakani mai gajeren haba ma'ana manzo Allah ba mai sakakken nama bane ba kuma mai gajeren haba bane shine ma'anan lam yakun bil mudahami wala bil mukalsami وسواءُ البطن والصدر كان da yake manzo Allah sawa'ul batn was sadri me madaidaicin ciki da kirji ne ai yana nufin mustawiyyu huma me madaidaicin su ne cikin shi da kirjin shi dan zagan su daidai ne yace ne
shi laysa bi mustarqi al-lahm wal mukansan al-qasir al-dhaqan
me muka ce ana muka ce lam yakun bil mudahani wala bil mukansan muka ce ai yana nufin laysa bi mustarqi al-lahm bai zamo mai sakakken nama ba wal mukalsam ai da ke nufi da mukalsam kuma al qasiru zakani mai gajeren haba ina jin kamar mun fada ko wa sawa'ul badani wa sadri kuma ai yana nufi mustawiyyu huma mai madaidaicin su cikin shi da kirjin shi daidai suke mushihu sadri kalmar mushihu sadri kuma in sa had hazi lafzi dan wannan lafazin ya inganta tunda akwai ainihin khilafa akai fata kunu minal ikbali da yace mushu sadar in ya inganta to wannan zai zamo minal ikbali daga gabatowa ne ma'ana ta gaba ne wa huwa yana nufin wa huwa shine ahadu ma'ani ashaha daya daga cikin ma'anoni na ashaha ai yana nufin annahu kana bajiya sadri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai mubayyanin kirji ne sannan wa lam yakun fi sadrihi qa'asun babu kwari a cikin kirjin shi kaman turowan kirji babu wannan a kirjin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa huwa tadamunun shine ainihin turowa fi cikin kirjin kaga kirjin ya wuce cikin kirjin ya turo to na manzo Allah ba haka yake ba wa bihi yaqdiu qawluhu qawlu sawa'ul badin was sadri kaga da wannan ne fadin shi da yake mai madaidaicin ciki da kirji ne yake bayyana ai yana nufin laysa bi mutaqaisi sadri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama mai kwarin kirji ba wala mufadil badani bai zama mai babban ciki ba cikin da kirjin zaka ga daidai suke cikin bai turo ba kirjin kuma bai turo ba wala alla lafza masihun me yiwa lafazin da yace mushihu sadri dinnan da yake kokantan ma bai inganta ba yace la alla ma wannan lafazin ainihin mai sin ne masihun ne bisini da sin wa fatiye mimi da kuma yiwa mimi din fata ba mushihu ba to in aka faɗi wannan me ma'anar shi bi ma'ana yana nufin ariba mai fadi kama wa kafir riwayati ukura kaman yadda ya auku a wani riwaya daban wa haka ibn grade ma ya hakaito ce ya hakaito wannan riwayan sai mu tsaya wal karaji su ko usul izam